الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 29 ga watan Rajab shekara ta 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan hudu shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da ƴan tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa mutum ne na janye da mota Allah ya kaddara masa hadari ma'ana ya kadi mutum biyu suna kan babur gaba ɗayan su Allah ya musu rasuwa iya ne ke kansa a takaice abubuwan da ke kansa abubuwa ne guda biyu abu na farko shine diya abu na biyu wato shine kafara domin kisa ne wanda yake na kuskure kamar yanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa duk wanda yake kisa na kuskure to iya abin da yake kansa abubuwa ne guda biyu abu na farko diya abu na biyu wato ita ce kafara kamar yanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke faɗa a can cikin suratul nisa wa ma kana lil mu'minina an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'mina wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima anan ubangiji ta'ala yana bayyana mana cewa mu'mini ai bai saukaka ba da zai kashe dan uwansa mu'mini wato sai dai akan kuskure in dai mumini ne to ba yanda za a yi wato ya kashe dan uwansa mumini idan ko kaga mumini ya kashe dan uwansa mumini to wannan kuskure ne in dai imani ya samu gunzama a zuciyarsa ba yanda za a yi mutun ya dau makami ya kashe dan uwansa mumini ubangiji ta'ala yace duk wanda ya kashe mumini akan kuskure to na kan shi wato yantar da bawa mumini sana abu na biyu sai ce wadiyatun musallamatun ila ahlihi da diya wadda za a bayar da ita zuwa iyalin shi wanda aka kashe illa an yasaddaku ubangiji ta'ala yace sai dai in sun maka sadaka da diyar sun ce sun yafe in sai sun ce sun yafe to wannan kenan maganar diya an wuce da ita sai abin da ya shafi kafara kafara shine kenan yantar da bawa mumini in baka samu bawan da zaka yanta baka da bawan da zaka yanta, baka da kudin sayen sa, ko kuma kana da kudin sayen bawa amma babu bawa wanda ya dace a shar'ance, sai bayi waɗanda suke na zalunci. Ubangiji ta'ala yace faman lam yajidi fasiyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah, duk wanda bai samu ba bawan da zai yantar, to na kanshi azumtar wata biyu a jire tawbatan min Allah, wato dan tuba ga ubangiji, daga ubangiji subhanahu wataala. Ubangiji ta'ala ya shar'anta masa yin wannan azumi na wata biyu a jire, wato dan ya tuba, Allah ya karbi tuban sa. Shine yace faman lam yajidi fasiyamu shahrayn mutatabi'aini taubatan min Allah wa kana Allah aliman hakima, ko kuma min anan ka dauke ta ila ai taubatan ila Allah, wato dan tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala akan wannan kisa da mutum yayin kuskure. Don haka iya adadin rayukan da mutum ya kashe, iya adadin diyyar da zai bada, kuma iya adadin abin da yake kansa na kafara. In mutum biyu mutum ya kashe, to zai bada diyya ta mutum biyu, kuma zai yi kafara wato ta mutum biyu. In rai goma mutum ya kashe, diyya zai bada ta mutum goma, sai dai idan an yafe masa, sannan kuma kafara zai yi ta mutum goma. Tare da cewa mun yi bayani game da gwalgwadon diyya a shar'ance, diyya a shar'ance idan ma'abuta raƙuma ne, iya abinda za a bada raƙumi 100 za a bada, idan shanu ne saniya 200 ce, idan kwatumakai ne da awakai tinkiya 1000 za a bada, ko a bada akuya 1000. Idan kuma ma'abuta dinar ne, waɗanda suke amfani da kuɗin zinare, shi kuma abinda za a bada dinare 1000 za a bada, wanda duk dinare ɗaya kuɗin shi a yau jikka 66 da rabi da dala 50, sai ka lissafa jikka 66 da rabi da dala 50 su 1000, akalla kuɗin ya kai wajen miliyan 60 da wani abu. Ita ce iya gwalgwadon diyya ta rai idan an kashe rai akan kuskure. Jikka 66 da rabi da dala 50 sai ka lissafa ta su 1000, nawa ya bada? Miliyan 66 da nawa? Miliyan 66 da jikka nawa? Da jikka 750. Miliyan 66 da jikka 750, an gane ko? Shine gwalgwadon diyya ta rai a yau kenan, domin gram kin na azur na zinare a yanzu jikka 15 yake, jikka 15 yake. Don haka dinare 20 abinda yake badawa nauyin gram 85, nauyin gram 85, to wannan gram 85 shine zaka kasa shi su 20, an gane ko? Zaka kasa shi su 20, sai ka dauka shi ɗaya, kashi ɗayan shine zai baka dinar ɗaya kenan, shine zai baka jikka 66 da rabi da dala 50 kenan. In an canza dinar 1000 abinda zai bada miliyan 67 ko da 6 da jikka 750, shine gwalgwadon diyya ta rai. Tare da cewa mun tambayi wani dan uwa game da gwalgwadon abinda assurance take badawa, iya abinda ya fada mana cewa yi galibi abinda assurance take badawa na diyya ta rai daga miliyan 4 zuwa miliyan 5, galibi abinda take bada. Kaga kenan ko kusan kashi 1 daga cikin 10 abinda yazo a shari'a ba ba a badawa. To wannan ita ce diyya ta kisan, ta kisa wanda yake na kuskure. Sannan kuma abu na biyu wanda yake tsakaninka da Ubangiji subhanahu wataala shine yantar da bawa mumini. Idan baka samu bawan da zaka yantar, sai kai azumin wata biyu a jire, idan zaka iya. In kuma ba zaka iya wannan azumi na wata biyu a jire, to tare da cewa wasu malamai sun ce sai a ciyar da miskini 60, amma a magana wadda take mafi rinjaye ba maganar ciyarwa, domin su waɗanda suka ce za a ciyar ɗin sun kiyasta ne wai akan kafara ta zihari da kafara ta azumi. To illa iya abinda Allah ya nassanta a nan, malamai suka ce yantar da bawa ko azumin wata biyu a jere. In baka iya azumin wata biyu a jere, to babu wani abu wanda yake maimakon haka. Don haka wani wai ya kewaya, wai malamansa sun ba shi fatawar ce mutum biyu ne ya kashe, wai cewa wai in yayi azumi na mutum ɗaya ma shi kenan ya wadatar. Wai wasu kuma sukan ba wasu fatawar cewa wai su je su ciyar da miskinai, ba maganar ciyar da miskinai, ko miskini dubu ka ciyar da shi, wannan ba zai samu shiga a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Iya abinda Allah ya shar'anta, yantar da bawa mumini ko kuma yin azumin wata biyu a jere. Tambaya ta biyu, dan uwa ke cewa, wato menene hukuncin tashi a tsaya idan wani ya zugu, kamar yanda ake tashi a tsaya ma manya idan sun zuri. Tashi a tsaya ma mutum idan ya zugu haramun ne, komin girman shi komin darajar shi, sawa'an mahaifinka ne ko gwamna ne ko sarki ne ko shugaban kasa ne ko wane ne, inda ya zugu a shar'ance haramun ne a tashi a tsaya. Dalilin da ke tabbatar da haramcin haka, hadisin da ke cikin, wato hadisin da ke cikin wato wannan Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Al-Bukhari, haka nan Sunan Abi Dawud da Sunan Tirmidhi da Musnad na Al-Imam Ahmad, hadisi ne tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda Abu Mijlas Allah ya ji kansa yake cewa, inna Muawiya radiyallahu anhu kharaja wa Abdullah ibn Amir wa Abdullah ibn Zubair Uhudud. Abu Mijlas yake cewa wata rana Muawiya ibn Abi Sufyan, Allah ya kara masa yadda, wanda matsayin gwamna ne a zamanin Usman, Allah ya kara masa yadda a birnin Sham, Muawiya ya fito a lokacin nan, wato Abdullahi ibn Amir da Abdullahi ibn Zubair, Allah ya kara musu yadda, suna zazzaune. An gane ko? Abdullahi ibn Zubair, Allah ya kara masa yadda, shi sahabi ne, da shi Abdullahi ibn Amir, wato suna zaune a wannan lokaci da Muawiya ya fito. Faqama ibn Amir, Abdullahi ibn Amir sai ya tashi ya miƙe tsaye, wa qa'ada ibn Zubair, ibn Zubair sai ya ci gaba da zama ya kitashi. Fa qala Muawiya, Muawiya Allah ya kara masa yadda, sai ya ce, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, yace tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada, man sarrahu anta musula lahu ibadullahi qiyaman falyatabawwa baitan minan nar. Manzon Allah ya ce, duk mutumin da ke so jama'a su tashi su tsaitsaya masa idan ya zo, manzon Allah ya ce, to yayi maza ya kama gidansa a gidan wuta. Falyatabawwa maq'adahu falyatabawwa baitan minan nar, wannan jumla ce wanda take insha'iyya bi ma'ana al-khabariyya, bi ma'ana al-khabariyya, cewa tuntuni ya kama gida na musamman a cikin wuta. Duk mutumin da yake so in ya zo wuri jama'a su tashi su yi tsaye, manzo Allah ya ce, to yayi maza ya kama gidan shi a cikin wuta. Wannan nassi ne a bayyane wanda yake nuna haramcin in mutun ya zo gu duk darajar shi, duk matsayin shi a tashi a tsaye. Haka dalili na biyu, hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda. Abinda muke so mu gane, Muawiya fa a lokacin nan shine gwamna fa a birnin Sham, ya fito ne su waɗannan suna zaune, Abdullahi ibn Zubair Allah ya kara masa yadda, jikan Abubakar da shi Abdullahi ibn Amir, shi ibn Amir ya tashi ya tsaya, shi ibn Zubair sai ya ki tashi sai ya ci gaba da zama, shi Muawiya gwamnan da kanshi yake cewa, abinda kai kai daidai, kai da ka zauna ka ki tashi, domin manzon Allah naji yana faɗa yana cewa, duk mutumin da yake so a tashi a tsaya masa, manzon Allah ya ce, to yayi maza ya kama mazaunin sa a gidan wuta. Dalili na biyu, hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, yake cewa, ma kana fi dunya shakhsun ahabba ilaihim ru'yatan minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idha ra'awhu lam yaqumu lahu lima kanu ya'lamuna min karahatihi li zalik. Anas Allah ya yadda da shi yake cewa, babu wani mutum a duniya wanda yafi soyuwa a gun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutumin da suke kwadayin su ganshi da idansu sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace, wa kanu idza ra'awhu, sahabbai sun kasance idan sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zugu, lam yaqumu lahu, ba sa tashi su tsaya masa, me yasa? Saboda sun yi sani, sun tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ki, yana kyamar a tashi a tsaya masa. Saboda wannan hadisi ne ingantacce, kamar yanda hadisin yana cikin al-adabul mufrad na al-imam al-bukhari, haka cikin sunan tirmizi da musnad na al-imam ahmad. Don haka ita wannan al'ada ta tashi a tsaya ma mutum in ya zugu ba al'adar musulmi bace, kuma larabawa a jahiliya ma ba su san da wannan ba. Abu ne wanda aka yayi mushi daga wajen farisawa da rumawa, su ne in manyansu sun zo wuri ake tashi a tsaya. Kuma mummunar al'adar su ta biyu, idan babba yana zaune sai wani ya zo ya yi tsaye a kan shi, sai ya tashi tukwa, sai mutum ya zo ya tsaya a kan shi, shi ma wannan haramu ne, kamar yanda hadisai da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da haramcin haka. Kana zaune, wani ya zo ya tsaya a kanka yana gadinka, ko kuma ka zo wuri a tashi a tsaya. To don haka anan duk sanda suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk kaunar da suke masa, in ya zo wuri ba sa tashi su tsaya, saboda sun tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kin haka, yana kyama. Don haka su waɗanda suke cewa in mutum mai daraja ya zugu wani malami da abin da ya kama da haka a tashi a tsaya masa, suna kafa hujja da hadisin da ke cikin sahihu Muslim, wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika a zo da Sa'ad ibn Mu'az, lokacin da zai zartar da hukuncin da ya dace a aikata game da Yahudawan Banu Qurayza, aka zo da shi akan jaki. Lokacin da aka zo da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa ga jama'arsa, sai yake cewa kumu li sayyidikum. Manzon Allah ya ce ku tashi ga shugabanku. To shine anan sai suka ɗauki wannan hadisi suka ce to wannan ai dalili ne wanda yake nuna mutum mai daraja kamar malami ko wane ne in ya zo wuri a tashi a tsaya, domin manzon Allah ya ce qumu li sayyidikum. To allamu anan bi ma'ana ila, ba ku tashi ba ku tsaya masa saboda girmamawa, a'a, sai ga ziyada tabbatacciya, qumu li sayyidikum, qumu ila sayyidikum fa anzilu. Manzon Allah ya ce ku tashi ku taryo shugabanku ku sauke shi. Allahu anan bi ma'ana ila, ay qumu ila sayyidikum, sai ga ziyada tabbatacciya, manzon Allah yace fa anziluhu, ku sauke shi daga kan jaki. To dan haka abin da yake a shar'ance, wanda aka sunnanta mana, idan kai bako ka tashi ka taryo shi, wannan sunna ce mustahabba, domin yana daga cikin karrama bako. Amma na mutun ya zo gunka, mutun ya zo wuri jama'a su tashi su tsaya, wannan kwata-kwata haramun ne, baya halatta. Ko mun daraje shi ko ma wane ne haramu ne, kamar yanda anan Muawiya a matsayin gwamna yake, kuma gwamna na musulmi, amma anan Abdullahi ibn Zubair ya tashi ya tsaya, kuma shi gwamnan da kanshi ya ce abinda kai kayi daidai, domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa duk wanda yake so a tashi a tsaya masa in ya zo bu, manzon Allah ya ce to wannan mutum ya yi maza ya kama gida na musamman a cikin wuta. Don haka dai a takaice, ko malami ne ko wane ne in ya zo wuri baya halatta a tashi a tsaya, haramu ne. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabul fada'il, mun tsaya wato ƙarshen hadisi na Buraida ibn al-Husayb, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, bashirul masha'ina fi zulami ila al masajidi bin nuri tam yawm al qiyama. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku bada al bashir, wato ga mutanen da suke tafiya zuwa masallatai a cikin duhun dare, ku ba su albishir da haske cikakke a ranar kiyama. Mutanen da suke bin dare su tafi masallaci, bin dare ku domin zuwa masallaci yana kasancewa a lokacin sallar isha da lokacin sallar asuba, domin sallar isha da sallar asuba wato su ne salloli waɗanda suke na dare, tare da cewa ita ma magariba tana daga cikin salloli na dare, domin shi dare a shar'ance farkonsa shi ne faɗawar rana. an gane ko da zaran rana ta fada to da riyayi kamar yanda Ubangiji ta'ala yace kumma atimmu siyama ilal layl sannan ku cika azumi zuwa dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bayyana mana farkon dare shine fadawar rana to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa masu tafiya masallaci a cikin duhun dare manzo Allah yace ko ba su albishir game da haske cikakke a ranar kiyama yinin alkiyama yini ne wanda bayi suke buƙatar haske domin kowa bakin gwalgwadon imaninsa bakin gwalgwadon hasken da za a bashi wannan haske kuma shine fitilar da bawa zai ga gaban shi idan an hau kan sirati don haka in an ba munafikai haske gwalgwadon iya imaninsu dama imaninsu ya tsaya ne akan halshe bai isa zuciya ba idan an hau kan sirati wannan haske sai ya wuce sai su ringa lalime sai su ringa kiran muminai cewa wai su tsaya wai su ma su dosa na haske kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul hadid yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisur lahu babun ba'inuhu fihi arrahma wa zahiruhu min qiblihi al'adhab ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وبنجي تعالى يتي باسلا باري ينندا كما ده ينندا منافقي ماذا ده منافقي ماتا za su fada lillazina amanu ga wadanda suka yi imani su ce da su unzuruna naqta bismin nurikum ku saurara mana ku dan jira mana mu zo mu dosa na haske daga hasken domin su hasken da aka ba su ya wuce kilar ji'u wara'akum faltamisu nura sai a ce da su ku koma bayan ku ku je ku koma bayan ku ku nemo haske hasken kun baro shi tun a duniya ake samun shi kilar ji'u wara'akum faltamisu nura ku koma bayan ku ku nemo haske a duniya ake samun wannan haske ba a yau ba to dan haka wannan yana nuna mana cewa duk mutumin da ya kiyaye game da halartar salloli na jama'a musamman waɗannan salloli waɗanda suke kasancewa a cikin dare to Ubangiji ta'ala zai sakauta masa da haske cikakke a ranar kiyama kamar yanda muminai Allah ya hakaito mana addu'ar su a can cikin wato suratul tahrim kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Ubangiji ta'ala yake cewa yinin alkiyama yini ne wanda Allah baya kunyatar da annabinsa Allah baya kaskanta annabinsa a yinin alkiyama wallazina ma'ahu haka nan Ubangiji ta'ala ba zai kunyatar da waɗanda suke tare da shi na mu'minai Ubangiji ta'ala sai ya ce nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim a ran nan hasken su yana tafiya gaba gare su wato kuma da damar su shine Ubangiji ta'ala sai ya ce yaquluna rabbana atimim lana nurana waghfir lana wato mu'minai suna fada suna cewa ya Ubangijinmu atimim lana nurana ya Allah ka cika mana haskenmu waghfir lana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu innaka ala kulli shay'in qadir domin kai mai iko ne akan dukkan komai babu abin da yake gagararka to dan haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana wato fadala ta halartar sallah ta jama'a duk mutumin da yake halartar waɗannan salloli waɗanda suke na cikin dare to Ubangiji ta'ala zai bashi haske cikakke a ranar kiyama zamu tashi hadisi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ana abi hurairah radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله عز وجل إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية رواه الترمذي وقال حديث حسن مالم الله يجيكنسا نافتا wato daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fada yake cewa ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya manzon Allah yake cewa ku saurara shin yanzu bazan ba ku labari game da abinda Ubangiji subhanahu wata'ala ki shafi ma bawa wato kurakurai a sababin sa lafazin yamhu ma'anar sa shine abinda Allah ke gafarta ma bawa zunubansa wato a sababin aikata abu shine manzon Allah yace ku saurara ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-qata'a yace yanzu bazan ba ku labari game da abinda Allah ke shafi ma bawa kurakuransa a sababin wannan abu da ya aikata wayar fa'u bihi darajat kuma ya daukaka darajojinsa anan zamu fa'idanci kwadaitar da jama'a game da wani aiki na alkhairi koda basu tambaya ba domin anan sahabbai ba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kai manzon Allah yace ku saurara yace yanzu bazan ba ku labari game da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ke shafe ma bawa kurakuransa a sababin aikata abin kuma Allah ya daukaka darajojinsa lafazin ad-darajat ma'anarsa shine al-manazilul 'aliya fil janna matsayi wanda yake madaukaki a aljanna wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan kai bawa qalu bala ya rasulullah sai suka ce kwarai ya manzon Allah muna buƙatar ka fada mana ka ba mu labari قال سي منزان الله يأتي لسوء إسباغ الوضوء على المكاره منزان الله يأتي چكا أرولا على المكاره واتو أكان أبو بوا ودن دسكي نكي نكاما لفظن المكاره جمعيني مكره أبن دمتن يكي كي سبو دوهلا مسمن تقروائنا دوهلا أئر اللوكة چواندي كي نسني to mutun ya tsaya ya kyautata arwalla ya cika ta a irin lokaci wanda yake na sanyi da abin da yake kama da haka wannan shine abu na farko abin da ke shafe ma bawa zunubansa kuma ya daukaka darajarsa abun Ubangiji subhanahu wataala lafazin isbag ma'anarsa shine itimam kamar yanda can Ubangiji ta'ala ke cewa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina wa asbaga aywa atamma shine yace isbagul wudu'i alal bakari cika arwalla wato akan abubuwa waɗanda suke naki cika arwalla shine ka zo da ita da farlanta da sunnoninta da mustahabbanta ma'ana ka kwatanta arwalla kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu abu na farko kenan abu na biyu sai yace wa kasratul khuta ila al masajid manzon Allah ya ce da yawan taki zuwa masallatai ya zamanto gidanka yana da nisa zuwa masallaci mutum kafin ya je masallaci sai ya yi tafiya mai nisa yawan taki to wannan shine abu na biyu wanda yake shafe ma bawa zunubai sannan kuma ya daukaka darajarsa abun Ubangiji subhanahu wataala kar mu manta nan kusa hadisi ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana duk wanda ya kyautata arwalla daga gidansa ya fita ta kanas domin ya je masallaci ya yi sallah duk takin da yi Ubangiji ta'ala yana shafe masa zunubi da ɗayan takin kuma ana ɗaukaka darajarsa har ya kai lokacin da zai shiga masallaci to shine anan yace wa kasratul khuda ila al masajid wato da yawan taki zuwa masallaci abu na uku manzon Allah sai ya ce wanti zaru salati ba'da salati wato da jiran wata sallah bayan yin wata, ma'ana mutum ya ringa jiran wata sallah domin ta zo lokacin ta, bayan kayi sallah sannan kuma kayi jiran wata sallah. Manzo Allah yace wannan shine abu na uku wanda ke shafe ma bawa zunubi kuma ke daukaka darajarsa a gun Ubangiji subhanahu wataala. Manzo Allah sai yake cewa fa zalikumur riba, wannan shine dako, wannan shine dako. Abinda ake nihi da dako shine gadi, kaje kayi gadin kofar gari ko kuma inda ake tsammanin makiya za su kawo ma musulmi hari, kaje kayi gadin wannan wuri ka kwana kana gadi, shine ake kira da ar-riba, wanda a Hausa ana kiran shi dako. Manzon Allah ya kamanta wannan ibada da dako, domin dako ibada ce wanda take bawa ya lazumci lokaci wanda yake mai tsawo yana yin ta. Don haka a takaice waɗannan abubuwa uku wato suna nuna mana, wato ko mu ce malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana fadula ta sallar jama'a, don ba kowa yake samun wannan fadula sai wanda zai je masallaci domin ya yi sallah a cikin jama'a, kamar yadda anan ya ce wa kasratul quba ila almasajid, wato da yawan taki izuwa masallaci. Don haka wannan hadisi yana nuna mana kenan kwadaitarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kiyaye game da sallah ta jama'a a cikin masallatai. Kuma sannan wannan hadisi yana nuna mana masu kira izuwa ga addinin Allah su yi kokarin kwadaitar da jama'a game da ayyuka na alkhairi koda ba su yi tambaya ba, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da sahabbansa. Sannan kuma wannan yana nuna mana cewa fadala ta arwalla, amma ita arwalla dole sai in mutum ya tsaya ya kyautata ta zai samu irin wannan sakamako da ake samu, domin me yace cai isbagul wudu'i alal makari, cika arwalla kenan akan abubuwa waɗanda suke nake, ko da ruwa yana da tsananin sanyi ko yana tsananin zafi to ka daure ka kyautata wanke gabbai. Sannan hadisi na gaba wato hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ke cewa idza ra'aytumur rajula ya'tadul masajida, wato idan kuka ga mutum wato yana kai kawo zuwa masallaci, ma'anar ya'tadul masajida ma'ana yaje ya dawo daga lokacin sallah yayi ya tafi masallaci, in an gama ya dawo hallo in lokacin sallah yayi ya je, duk wanda kuka ga ya lazumci haka manzo Allah ya ce fashhadu lahu bil iman, wato ku tabbatar da cewa wannan mutum yana da imani, ku shaida ku tabbatar da cewa mai mu'mini ne. Sai ya ce qala Allahu azza wa jalla, Ubangiji ta'ala ya faɗa inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ula'ika an yakunu minal muhtadin. Ubangiji ta'ala yace inna ma ya'muru masajidallahi, kusan da cewa kadai wanda ke rayar da masallatan Allah, man amana billahi wal yawmil akhir, shine mutumin da yayi imani da Allah, yayi imani da yinin alkiyama, wa aqama as-salata, ya tsaida sallah, wa ata az-zakata, ya bayar da zakkar dukiyarsa, walam yakhsha illa Allah, bai ji tsoron kowa in banda Ubangijin da ya halicce shi, fa asa ula'ika an yakunu minal muhtadin, tabbas waɗannan sun kasance daga cikin bayi waɗanda suke shiryayye. Tare da cewa shi wannan hadisi ne dha'ifi, bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ayar take cikin sa ta kunshi ma'anarsa, ayar da take cikin hadisin ta kunshi ma'anar hadisi, domin ayar tana cikin suratul tauba, inna ma ya'muru masajidallahi, lalle wanda ke rayar da masallatan Allah, sai ce man amana billahi wal yawmil akhir, shine mutumin da yake imani da Allah da ranar kiyama, yana daga cikin rayar da masallatai in lokacin sallah yayi aje a hadu ayi sallah, to ba kowa yake yin haka sai wanda yake imani da Allah da ranar kiyama. An gane ko? Kenan a takaice shi hadisi ne dha'ifi, amma ayar wato ta kunshi ma'anarsa. Haka akwai hadisi wanda na cikin sahihu Muslim, hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano mana mutum bakwai waɗanda Allah ya yi alƙawarin shigar da su ƙarƙashin inuwar al'arshinsa a ranar da babu wata inuwa face tashi yinin alkiyama. Manzon Allah sai yake cewa wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wato da mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci, kawai shi famar da yake lokacin sallah yayi yaje, idan an gama sallah hannu ya dawo, in lokacin sallah yayi yaje. To wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana cewa yana daga cikin mutum bakwai wanda Allah zai shigar da su ƙarƙashin inuwa al'arshi a ranar kiyama. Don haka wannan hadisi shi ma ya kunshi wannan ma'ana, kenan ba kowa ba yake rayar da masallatan Allah subhanahu wa ta'ala sai wanda ya yi imani da Allah da ranar kiyama. Duk wanda muka ga yana kai kawo masallaci domin yin sallah ko karatu da abin da ya kama da haka, to wannan ku tabbatar da cewa mumini ne. باب فضل انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تهبس لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadla tajiran sallah. Naka zo masallaci kafin lokaci yayi, kai jiran limami yazo domin ayi sallah, shine anan malam yayi babi wanda yake na musamman. Malam ya shigo da hadisi na Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisu. Manzon Allah yace dayanku wato ba zai gushe ba yana cikin ladan sallah, matukar sallah ita ce ta tsida shi. Duk mutumin da yazo masallaci yana jiran limami yazo ayi sallah, to ga tabbata cewa bai gushe ba yana cikin sallah, matukar ita wannan sallah ita ce ta tsida shi. Manzo Allah yace la yamna'uhu an yanqaliba ila ahli, babu abin da ya hana shi komawa zuwa cikin iyalinsa illa salafa ce ita wannan sallah da yake jira, to ya tabbata cewa yana cikin ladan sallah. Don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana fadla wato ta jiran sallah. Duk wanda yake jiran sallah to ya tabbata cewa yana cikin sallah, kenan kar mutun ya damu, cikin wata ibada ce ta musamman yake, kenan har akai lokacin da limami zai zo ayi sallah ko zaman minti nawa yake. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al mala'ikatu tusalli ala ahadikum, mala'ikun Allah subhanahu wata'ala suna salati ga ɗayanku, ma dama fi musallahu alladhi salla fihi, matukar yana zaune a gunsa inda yayi sallah. Wannan ko yana nuna bayan an gama sallah ka ci gaba da zama a gunka, in ma jiran wata sallah ko kuma kai ambaci Allah subhanahu wata'ala, sannan in ka gama ka tashi ka tafi, to ka tabbata cewa mala'ikun Allah subhanahu wata'ala basu gushe ba suna yi maka salati. Salati ko na mala'ikun Allah subhanahu wata'ala shine roƙa ma bawa gafara da jin kai na Ubangiji subhanahu wata'ala. Kamar yadda bayani ya gabata, salatin Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah ya yabi bawansa a cikin jama'a ta mala'iku. Kamar yadda Abu Aliya, Allah ya ji kansa, yake faɗa hadisin na cikin Sahihul Bukhari, yake cewa salatullahi sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la, salatin Allah shine Allah ya yabi bawansa a cikin jama'a mafi daukakar jama'a, ita ce jama'a ta mala'iku. To shi ko salati na mala'iku shine su ringa roƙa ma bawa gafara da jin kai na Ubangiji subhanahu wata'ala, kamar yanda a wannan hadisi da yace al mala'ikatu tusalli ala ahadikum, mala'ikun Allah subhanahu wata'ala suna ma ɗayan ku salati, ma dama fi musallahu, matukar yana wurin shi na sallah, allazi sallafihi, wanda yayi sallah a cikin shi, inda kai sallah ka gama sai ka ci gaba da zama a gun, to mala'ikun Allah za su ci gaba da yi maka salati. Sai yace malam yuhudis, matukar wato bai farar da wani abu abinda ya saba ma shari'a, kenan malam yuhudis hadasan fil islam ai lam yati bil ma'as bi ma'asiya, matukar bai zo da wani abu wanda ya saba ma shari'a, baka zo da wani abu na saban Allah. Ko kuma malam yuhudis matukar bai yi hadasi ba, shine ma'ana arwallarsa ta wurwure. Me suke faɗa mala'iku? Manzon Allah yace ta kulu, mala'ikun Allah suna faɗa Allahumma ghafir lahu, cewa suke ya Allah ka gafarta masa, Allahumma arhamhu, ya Allah ka ji kansa, wannan shine iya salati na mala'iku, su ringa ma bawa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. To wannan yana nuna mana fadala ta bayan an gama sallah ka ci gaba da zama a gunka domin jiran wata sallah da za ta zo gaba. Kamar misali ka sallaci sallah ta magariba sai ka zauna kuma ka ringa jiran lokacin sallar isha, ka zauna a gunka, to a mala'ikun Allah ba za su gushe ba, suna yi maka addu'a. Ko kuma ya zamanto bayan mutum ya gama sallah ya ci gaba da zama a gunsa yana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan shi ma ya tabbata cewa mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ba su gushe ba, kuma suna yi masa addu'a, suna roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka dai wannan a takaice hadisin malam ya zo da shi domin ya nuna mana fadala ta jiran sallah, kenan duk wanda ya gama sallah ya ci gaba da zama a gunsa yana jiran wata sallah lokacin ta yi ayi, to mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ba za su gushe ba, suna yi masa salati. Wannan kuma yana nuna mana irin yanda mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suke kaunar muminai, shine suke yi mana wannan addu'a, suna cewa ya Allah ya gafarta mana. Kamar yanda a can cikin wato suratu Ghafir Ubangiji ta'ala yake cewa allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adhabal shahid rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim waqihim as-sayyi'at wa man taqi as-sayyi'ati yawma idhin faqad rahimta wa dhalika huwa al-fawzul 'azim. Ubangiji ta'ala yace mala'ikun da suke dauke da al-arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, al-arsh gado ne wanda yake na mulki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to mala'ikun da suke dauke da al-arsh wa man hawlahu da mala'ikun da suke gefin al-arsh wanda ba wanda ya san adadin su in banda Ubangijin da ya halicce su, wama ya alamu junuda rabbika illa hu, mala'ikun da suke dauke da al'arshi da waɗanda suke zagaye da al'arshin wanda suke gefin al'arshin, Ubangiji ta'ala yace yusabbihuna bihamdi rabbihim, suna tasbihi da yabon Ubangijin su, in sun ce subhanallahi sai su ce wa bihamdihi, wa yastaghfiruna lilladhina amanu, suna roƙon gafara ga waɗanda suka yi imani, suna addu'a, suna cewa ya Allah ka gafarta ma mu'mini, wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma, suna cewa ya Ubangijinmu ka yalwaci komai wato ga rahama wato da sani, rahamar ka tafi komai yawa kuma sanin ka yafi komai yawa, faghfir lilladhina tabu, ya Allah ka yi gafara ga waɗanda suka dawo gare ka da tuba, wattaba'u sabilaka waɗanda suka bi tafarkinka wanda manzanka ya zo da shi, waqihim azabal shahid, ya Allah ka kare su da azabar wuta, haka mala'iku suke faɗa. Kuma addu'ar ba ta tsaya nan ba, sai suka ci gaba da cewa rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, ya Allah ka shigar da su aljanna wanda kai musu alƙawari, wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, da wanda duk ya inganta ya dace ya shiga aljanna daga cikin uwayensu wato da matansu kuma da ƴaƴansu da jikokinsu domin kai ne Ubangiji wanda yake mabuwayi wanda ke sama da kowa da komai da rinjaye wanda ba a rinjayensa kuma kai ne ma'abucin hikima wanda baka aza abu sai a mahallin da ya dace da shi suka ci gaba da addu'a waqihimus sayyi'at ya Allah ka kare su game da duk miyagun ayyuka to wannan addu'a ce wanda mala'ikun Allah subhanahu wata'ala suke ma mu'minai shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa mala'ikun Allah suna ma ɗayan mu addu'a matukar yana zauna a gunsa inda yayi sallah in ma yana jiran wata sallah da za ta zo nan gaba ko kuma ya zauna bayan ya gama sallah a gunsa yana ambaton Allah matukar bai zo da wani aiki na saba ma Allah subhanahu wata'ala ko kuma matukar wato arwallarsa bata warware ba sannan hadisi kinan anan abinda muke so mu gane wanda ya zauna takanasu domin jiran sallah idan arwallarsa ta warware ya tashi ya je yayo arwalla ya zo ya ci gaba da zama yana jira to mala'ikun Allah Allah ba za su gushe ba hannu suna yi masa addu'a saboda me yasa ya je yayi arwallar kuma ya dawo hannu jiran sallar yake sannan hadisi na gaba hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake fada yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salatal isha'i ila shadr al-layl wato wani dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar isha har izuwa wato tsakiyar dare sai da aka kai nisful layl karaba dare tsakiya sai da aka kai wajen nisful layl yanzu misali ka dauka awoyin da zaka samu daga fadawar rana izuwa ketowar alfajir sai ka raba su rabi ka raba su tsakiya to sai ka dauki kashi ɗaya na farko manzon Allah ya jinkirtar da sallar isha har izuwa nisful layl akalla kusan karfe 2 thumma aqbala alaina bi wajhihi ba'da ma salla sannan bayan an gama salla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fuskanto mu da fuskarsa fa qala sai ya ce da mu sallan nasu wa raqabi manzon Allah ya ce tuntuni wasu jama'a sun yi salla tuni sun yi bacci yace amma ku kwa walam tazalu fi salati mundu tagartumuha manzo Allah yace ba ku gushe ba kuna cikin sallah tun lokacin da kuke jiranta manzo Allah yace ba ku gushe ba kuna cikin sallah kenan jiran sallar isha ko yana kasancewa ne daga zaran shigar lokacinta to dan haka a takeice wannan hadisi yana nuna cewa duk wanda yake cikin jiran sallah to ya tabbata cewa yana cikin sallah kamar yadda kuma wannan hadisi bugo da ƙari yana nuna mana ita sallar isha iya abin da ya dace wato shine a jinkirtar da ita amma da shar'i ya zamanto kar a tsananta ma jama'a in har ya kasance abin zai tsananta ga jama'a to a gabatar da ita a farkon lokacinta shine ya fi dacewa amma duk jama'ar da suka haɗu babu wata damuwa a kansu babu wani tsanani a kansu za su haɗu su yi jam'i kamar misali irin gari wanda bai wuce ba masallaci ɗaya ne wanda ake jam'i kamar irin ƙauyuka da sauransu to abin da ya kamata wannan in dai har ba zai zamanto tsanani a kansu to su jinkirta sallar isha sai in an kusa shiga kwanci a wannan lokaci za a yi ta kamar yadda a nan sai da aka kai kusan nisful layl manzon Allah ya fito aka sallaci sallar isha kamar yadda yake cikin wata riwaya manzon Allah sai yake cewa laul innahu lawaqtuha laula an ashukka ala ummati manzon Allah yake cewa wallahi wannan shine lokacin sallar isha wanda ya dace da ita manzon Allah yace in ba dan kada na tsananta ma al'ummata manzon Allah yace wallahi da na mai da wannan lokaci shine lokacin isha dan haka a takeice kenan wannan hadisi yana nuna mana kenan jinkirta sallar isha sunna ce mustahabba a dan jinkirta ta kenan a lokaci ya dan ja shine abinda aka fi so na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilayk.